العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يودر سمو نقوم شاد كراتم نمو قائم إمام مالك رحمه الله أيو بكوي قوتا ربيع الثاني hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1427 wanda ya dace da 5 ga watan 5 na miladiya 2006 za mu shiga kitabu tsahara alhamdulillah bismillah Malik rahimahullah yace kitabu tahara wato bayan ya kawo mana bayanin lokacin sallah da kuma abin da yake hana mutum tafiya masallaci to kaga mutum lokacin ya san lokacin sallah kuma ya san abin da zai hana shi tafiya masallaci to abin da ya rage masa sai kuma ya zo ya so mu sharuɗan sauran sharuɗan sallah shine alwala wanda sallah bata inganta sai da ita to shine yanzu Imam Malik ya akada wannan babin wannan abwab inda za su zo akan koyar da mu alwala da hukuncin da suka shafi alwala yace babul amali fil wudu babi na farko shine babun aiki wato aiki wajen alwala Al-Imam Malik rahimahullah yana amfani da lafzin amal domin ya nuni zuwa ga abin da yake nufi in yace al-amal wato aiki tabbatacce wanda ya samu malamai a Madina akan sa shine amal ahlul Madina kamar in yace al-amal fil wudu kamar yana cewa as-sunnatu fil wudu sunna yadda ake wato sunna sunnar alwala wato yanda mutum zai yi alwala kamar yanda koyarwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take alwudu abinda ake nufi da alwudu an dauko ta ne daga kalmar larabci da take da ma'anar da asalin kalmar a larabci alwaba'a haske kyalkyali shine alwudu in kace wabba'atuhu ai bayyabtuhu wa nazzabtuhu in kace kayi ma mutum alwala a lugar larabci wato ka tsabtace shi ka kyautata tsabtar jikinsa to amma abin nan a shari'a ita ce wannan ibadar da ake yi wato wanke waɗansu gaɓɓai da shafa waɗansu gaɓɓai da niyyar halatta yin sallah abinda ya sa aka ce ma alwala abinda ya sa aka bata wannan suna saboda ranar alkiyama waɗanda suka kasance suna yin alwala za su tashi gabansu na alwala suna kyalkyali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna ummati yuzauna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athari alwudu yace al'umma ta ranar alkiyama za a kirawo su zuwa wajen hisabi suna wato masu fari biyar an san doki fari biyar ko bakikirin yake amma hannuwan abin da kafafunsa guda hudu fari fat da kuma